sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Asabar 4 ga watan Mayu shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Yau Asabar kasar Koriya ta Kudu ta ce makwabciyar ta Koriya ta Arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango, lamarin da ke nuna fushin Koriya biyu bayan wargajewar tattaunawar da ake kan shirin makaman nukiliyar ta. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami ne gabas da garin Wonsan da misalin karfe 9 na safe a ugun Koriyar, a cewar wata sanarwa da shugabannin sojojin Koriya ta Kudu suka fitar. Babu wasu cikakkun bayanai akan makaman masu linzami zuwa yanzu, amma harba makamai masu gicin gajeren zango ba za su saba wa takunkumin kasa da kasa ba akan shirin makaman Koriya ta Arewa. Ya zuwa yanzu dai ba wato Koriya ta Arewa ba ta yi magana akan gwaje-gwajen ba. Tun watan Nuwamba shekarar 2017 ne shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai sake kallon gwajin makamai da kansa ba. Akalla mutum uku sun mutu tun da ramin haukaciyar guguwar nan da ake kira Fani a gabashin gabar India, inda ta haifar da ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska mai karfin gaske jiya Juma a jihar Odisha. Jama'ai sun ce mutane sama da 160 ne suka samu rauni a lokacin guguwar. Mutane sama da miliyan 1 ne suka saurari gargadin da gwamnatin kasar ta yi suka nemi mafaka kafin zuwar guguwar. Mahaukacin guguwar dai ta nufi makwabtar jihar West Bengal da yammacin jiya Juma'a, kuma jama'ai sun ce mutane sama da miliyan 100 ne ke kan hanyar da guguwar ta nufa. An yi hasashen cewa guguwar za ta haifar da kura a jihar Rajasthan, sai kuma dusar kankara a jihohin arewa maso gabashin India da ke yankin dutsen Himalaya. Jiragen kasa kalla 200 aka soke wa zirga-zirga su a fadin kasar India. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi wata tattaunawa mai ma'ana ta wayar tarhodar ta kwashe sama da sa'a daya da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin akan kasar Venezuela da sauran wasu batutuwa. Da yake magana da manema labarai da yammacin jiya Juma'a a ofishinsa na Oval, Trump ya ce Putin baya duba yiwuwar shiga lamarin da ke faruwa a Venezuela, maimakon haka yana son ganin wani abu mai kyau ya faru da kasar. Lokacin da Trump yake magana kusa da Prime Minister Jamhuriyar Slovakia Peter Pellegrini, ya bayyana tattaunawar da ya yi da Putin akan Venezuela a matsayin abu mai kyau. Zaman dardade ya ƙara a yan kwanakin nan tsakanin Amurka da Rasha kan halin da ake cigaba wato halin da ke cigaba ta barewa a Caracas. Gwamnatin Trump dai ta zargi Rasha da hana shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro daga sauka daga kan mulki da ma barin kasar baki daya. A ɗaya bangaren kuma, sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Patrick Shanahan ya kare yadda bayanan sir da Amurka ta samu kan Venezuela bayan da shugaban yan adawa Juan Guaido ya kasa shawo kan yawancin sojojin Venezuela su goya masa baya a wannan makon. Shanahan ya faɗa manema labarai cewa baya jin akwai matsala a bayanan sirrin da suka tattara, kuma yana tunanin sun samu rahotanni masu kyau lokacin da aka yi masa tambaya kan cewa ko akwai yiwuwar matsala a bayanan da suke da su. Guaido, wanda Amurka da sauran kasashen duniya 50 ke ɗauka a matsayin shugaban kasar Venezuela, ya yi kira ga sojojin kasar su juya wa gwamnatin Maduro baya. Sai dai hakan bai faru ba, amma an rangama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda ta biyo baya a wasu birane a fadin kasar, wanda ya sanadiyar mutuwa kalla mutum guda. Je Juma'a Gwaido yayi kira da a gudanar da zanga-zanga a yau Asabar din nan a wajen sansanin sojojin domin jan hankali ga sojoji su goya musu baya. Hukumomi a jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka sun ce wani babban jirgin sama mai suna Boeing 737 ya wuce hanyar da ya kamata ya sauka zuwa cikin kogin St. John's River yayin da yake kokarin sauka a daren jiya Juma'a yana dauke da fasinjoji 136. Babu wani rahoton da ke cewa an samu asarar rayuka. Magajin gari Lenny Corey ya ce an ceto dukkan rayukan da ke cikin jirgin. Ya zuwa yanzu dai babu wasu bayanai kan lamarin. Da ƙarshe jujuwa majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗin cewa mutane sama da miliyan 10 ne Koriya ta Arewa su fuskanci matsalar rashin abinci.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na abari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Malama Daula barkamu da sake shigowa wannan zauri. Da fata an kwana lafiya ya zafi yanzu dai an ce da ana cewa ya sanyi to yanzu ya zafi.
Haka ne an yi zafi a ce an yi zafi an yi sanyi da Adamu ya gana hali. Ina kwana lera an tashi
lafiya. Lafiya ya lafiya kallo ya yar gududi.
To yar gududi lafiya. Na ganki dai kin sai da kin kasa zama kin kasa hakura sai da kin garza ya California ko.
Ba gana.
Ya kalbe ishe kin da kika yanka da badalan sallan
Abubakar tace salamu sashen Hausa na murya Amurka bayan dubun gaisuwa da fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa don Allah ku isa mani da gaisuwar bangajiya da zabe ga honorable Tantali Musa da ake kira hotline da DJ Alhaji Ado Hamza wanda aka fi sani da Babawo Tukura da dukkan yan jam'iyyar Labour Party LP na garin Kwantagora da kewaye nagode Allah kuma ya yi musu jagora daga hannun Maryam Abubakar barin ce tako ne na hadin ruwa domin an hado da wani suna da yake Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kwantagora to tako ne hadin ruwa daga Maryam Abubakar da kuma Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kwantagora to mu ma mun gode bangajiyan zabe ai kuma kun yi zabe da Daula
gaskiya kam an yi zabe
so Allah ya yi ma dukan waɗanda suka samu shiga jagora kuma Allah ya sa mu ci gaba kasar mu
haka ne ba su ikon yi wa kasa aiki to haka alheri ni ma bari ga wani takarda nan daga hannuna inda gaisuwa ce ta fito daga Fatima Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau Nigeria inda take cewa filin abari ya huce ina miƙa gaisuwa zuwa ga kawayena kamar haka Zainab Babaji BOA Jos da Hauwa da Halima Mata Yusuf Sawun Doki jihar Bauchi to Allah sana faɗa wannan sunan daidai Sawun Doki nan an ce Sawun Doki ya take
amin
na raƙumi ko kuma Sawun Giwa ne ya take na raƙumi haka ne sai Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Aisha Tu Musa Wada Barikin Ladi da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Hadiza Mashar Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Maman Fatima Musa Wada Barikin Ladi to muna fatan duk da shi cikin koshin lafiya da al'umma Barikin Ladi da
Nigeria
duka
ai mazauna al'umma Barikin Ladi da fata an tashi lafiya sakon da muka raka ya dawo daula. Yau ma muna tare da
Sheikh Abdullahi Jangebe, talakin Jangebe.
To barka da sake dawowa wannan gauri.
To barka ka je
nan. Ka so ba mu labarin shi ki tsakanin dan Fulani da Balarabe a Makka.
Na'am.
To ya ba tsin shi ne. Haka kare ne.
Malama Grace, ainihin shi wannan dan Fulani ne ya sai da shanun sa sai tafi Makka. To da yaje ya ga kowa na tsayen tsaraba shi ma sai yaje shagon Balarabe zai sai tsaraba. Sai dauko irin butan nan da Fulani suke saya mai walƙiya. Shine sai ya tambayi Balarabe nawa ne kudin ta, sai ya ga masa to shi Balaraben tunda baya jin turanci ba jin Hausa. Sai wanda yake jin ainihin Larabci sai ya tambaye shi nawa ne kudin ta, sai ce riyal 50. Dan Fulani sai ya ce to ya dai taya riyal 5.
Daga hamsin.
Yawa daga hamsin.
Daga samun da ta biyar.
Sai da aka gaya
Balarabe. Aka cire da sifilin.
Yawa. Da aka gaya ma. Aka gaya ma Balarabe. Sai ce ai in ya sayar haka ya yi hasara bai ma mayar da kudinsa ba. To shine sai aka gaya ma Dan Fulani. Aka ce ya ce ai bai mayar da kudinsa ba in ya sayar haka ya yi hasara. Dan Fulani sai ce hasara ko gaya masa ni yake nuna ma hasara. Ni da na sayar da shaduna na zo nan. Ni yau shi za ta kawo ni na haka.
Ai ba ya hasara.
Ni ka gwada ma hasara ne da na sayar da shaduna na zo. Yau shi za ta dawo. Jaga wa sai sayar haka ai shi ba.
Shi ba sai da shaduna. Ko a guri yake to Allah ka kuma ba mu labarin babbar kalmar na ta turanci kada ba mu labarin tafiya Ingila.
To shi ma wannan lokacin sarki musulmi Abubakar ne Allah ji kansa wata rana Sardauna ya dauke su suka tafi Ingila.
To
da suka je aka jirin ci abinci sai aka kawo musu dan kofi na shayi, sai ga dan sarki musulmi ga dan kofin shayi tsuru-tsuru dan kadan. Sai yake tambayar Sardauna yace Amadu, yace Allah shi baka yawan rai, yace Amadu a wanga dan kofi kai san mutun. Sai shine sai Sardauna yace masa in ka shanya ranka da idan mai ishe ka ba sai ka ce abinan a kara ma, sai a kara ma, sai ya za a kara ma, yace ga bature nan da yake tsaye kusa da kai, yace ka dube shi ka ce masa Adumo. To da inda shenye sai dubi bature sai yace Adumo, sai a sake zuba masa. Sai da ya ishe shi sai yace to ya isa. To shine sai sarki musulmi sai dubi Sardauna yace Amadu, yace Allah shi baka rai, yace Amadu ko a cikin turanci Adumo babbar kalma ta da ka faɗi sai a ƙara ba.
A take home dai ba me ne da aka ce to go za mu da dai wannan Ingila aka wannan ko America aka yi ne a wannan makon.
Eh to wannan tafiyar da muka yi aiki daga cikin tawagamu akwai babban akanta na Najeriya. Shine jagoro ta tafiyar tamu. To da muka je aka kai mu wani gidan abinci. Wani na abinan yan Turkish ne, ana ce mai Alibaba. Aka kawo mana abinci, aka kawo mana har da kifi.
Kamar yadda muka ci da tsaye da daula ta mana wannan ina matan bayi.
Yawwa kamar yadda
ina matan bayi nan da ta ba mu dazai.
Ka mun ta abinci kake tambayar ni.
Ina matan bayi ne wai ba a faɗa kar kar kan mutane tun da
karfi. Ba ki ce ga ni ne kike ci. Yawwa. To shi mai girma akauntan sai ya ce abin nan a sa masa shi ya tafi abinan tun mu faɗa masa yana so ya tafi da shi a ɗaki. Yawwa. To shi ne sai muka gaya ma ita mai aikin, muka ce a yi take away. Ashe nan America ba ta take away. Ba ta
take away.
Ba ta gane ba. Sai muka ce carry go. Shi ma ba ta gane ba. Muka ce bari mu turancin accountantoci. Sai muka ce take home. Kamar na albashi. Sai ji take home sai ta gane. Sai tana ne sai ta ce oh to go. Muka ce eh to go. Sai shi ne sai ta ɗauka sai ta je ta naɗe masa. To ni ma da aka zo dukan. Na kusa ƙari kifi na sai saura kai da abin da kai kifi da wani abin da ba ka rasa ba. Kuma yana son kifi kuma na ƙoshi. To shine sai nace mata ni ma na wato go. Ke kan ni so ango. Ke duba shiga kiti ya kare ce ni so ha saura ni go. Ke wannan kayan ya ta ni.
Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Aunat ce daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku.
VOA Afrique avec la meilleure musique.